Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Niger a kullun za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma BOA zango na 102.5 wato Africa zango kenan kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan boahausa.com Masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau Alheri Grace Abdi ce tare da Hafsa dan mai soro muka sake shigowa domin gabatar da wannan shiri wanda ya kasance na ƙarshe a yau kafin mu bude layika domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan shawarar da mataimakin shugaban majalisar dattijan Najeriya Ike Ikwere Madu ya bayar cewa a koma wa'adi daya na shekaru 6 a mulkin gwamnati da shugaban kasa maimakon wa'adi biyu na shekaru 4 da ake bi yanzu za ku ji abin da kwararru ke cewa kan wani salon bauta a wannan karnin yayin da ake tunawa da ranar daina cinikayyar bayi ta duniya kamar kullun lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 2022-2025 kafin nan ga halin duniya ta wuni
jama'a assalamu alaikum Shugaban kasar Amerika Donald Trump ya fito fili yana magana kan yiwuwar tsige shi daga mukamin shi. Yace idan har aka tsige ni, ina ganin kasuwar Amerika za ta samu karyewar tattalin arziki. A yayin da kafar talabijin din Fox News ke tattaunawa da shi a fadar White House a safiyar yau Alhamis. Ina ganin kowa zai talauce kwarai domin ba dan wannan tunanin ba za ku ga yawan mutanen da ba ku taba gani ba a cikin talauci yana mai nuni da kanshi. Shugaban kuma ya tambayi dalilin da zai sa a tsige shi bayan aikin da yake yi tukuru. Maganganu kan sauke shi daga kujerar shi na ci gaba da karuwa kwanaki biyu kafin alƙalan gwamnati da ke jihar Virginia su sami tsohon jagoran yakin neman zaben shi Paul Manafort da laifin yaudara da zamba cikin aminci. Haka kuma da daddan lauyan shugaban kasar Michael Cohen ya amsa laifin shi cewa ya bada daurin baki ga mata biyu da suka bayyana cewa suna da alaka da shi Trump din a kwanakin karshe na campaign din shugaban kasa na shekarar 2016. Shida karkashin umarnin shi Trump din mutane biyu sun rasa rayukansu kana ɗaya ya samu mummunan rauni a wani hari da aka yi amfani da wuka a yau Alhamis a wajen birnin Paris lamarin ya auku ne a traffic dake wajen garin na Paris wanda ke yammacin babban birnin na Faransa inda a cewar wani ma'aikacin karamar hukuma yan sanda suka samu nakarar kashi wanda ya kai harin tun kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin a wani bayani da ta fitar ta kafar yada labaranta ta Amaq inda ta ce maharin ya amsa umarnin da suka bashi ne na kai hari kan fararen hula a kasashen dake yaki da kungiyar ta su Sai dai majiyoyi daga gwamnatin Faransa sun ce mutanen biyu da aka kashe mahaifiyar maharin ce tare da ƴar uwarsa. Labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu sabbin kudirin harajin ramuwar gayya da Amurka da China suka dora akan kayayyakin junan su sun fara aiki a yau Alhamis. Amurka ta bayyana a farkon watan nan cewa za ta dora harajin kaso 25 cikin 100 kan kayan China wanda kudin su ya kai dalar Amurka biliyan 16. Bayan kaso 25 cikin 100 da ta dora a fari kan kayan China wanda kudin su ya kai dalar Amurka biliyan 34 a farkon watan Yuli. China kuma ta maida martani a dukkanin matakan inda dama ta dora haraji daidai da wanda Amurka ta dora mata. Ma'aikatar kasuwancin China ta fitar da sanarwa a yau inda ta soke harajin da Amurka ta sanya. Tana mai cewa hakan ya sabawa dokar kungiyar cinikayyar duniya kuma ta tabbatar da cewa za ta gabatar da kara a karkashin bangaren warware matsaloli na kungiyar. Sabon tsarin harajin ya fara aiki ne kwana daya bayan da tawagogin kasashen biyu suka tattauna a birnin Washington kan warware matsalar wanda shine zaman farko tun watan Yuni. Afirka ta kudu na zargin shugaban Amurka Donald Trump da ingiza bambancin launin fata a bayanin da ya yi a shafinsa na Twitter na cewa ana kwacewa fararen fata gonakin su tare da kashe su. Shugaban ya rubuta a shafinsa na Twitter a yammacin Talata cewa ya saka sakataren harkokin wajen Amerika Mike Pompeo ya duba lamarin wanda ke faruwa a Afirka ta Kudu na kwace gonaki da kashe manoma. Bayanin da yayi ya kasance na mai da martani ga sabon kudirin gonaki na shugaban kasar Cyril Ramaphosa. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta mai da martani ga Trump din, inda ta ce ta yi Allah wadai da fahimtar da Trump ya yi wa lamarin. Hakan zai raba musu kan kasa ya kuma dawo musu da radadin abin da ya faru a lokacin mulkin mallaka. A kwanakin nan ne dai shugaban Ramaphosa ya fitar da sanarwar cewa zai nemi gyare-gyare kan tsarin mulkin kasar, wanda zai bada damar kwace gonaki daga masu su da kuma sake raba su ba tare da biyan diya ba.
To a gaida Hafsat dan mai soro da karanto labaran duniya. Bari mu bude taskar rahotannin mu da rahoton da wakilin mu Alphonsus Okorigwe ya hada mana kan ranar tunawa da kawo ƙarshen cinikin bayi ta duniya. A cikin hirarsu da wakilin mu akan wannan muhimmancin ranar, Dr. Ogona Onuha na Jami'ar Jihar Abia da ke garin Uturu ya ce duk da cewa tun karni na 19 ne Majalisar Birtaniya ta haramta cinikin bayi, har ila yau ana ci gaba da bautar da mutane a sassan duniya.
We have to thank the United Nations for offering the world hope that slave trade and slavery have stopped. Yet we also observe that beyond the abolition, a lot of modern day slavery is going on in the name of human trafficking.
Ya ce ya kamata mu gode wa Majalisar Dinkin Duniya don mikawa duniya fatan cewa an daina cinikin bayi da bautarwa. Amma mun kuma lura cewa duk da haramtawar da aka yi, bautarwa ta zamani na gudana sosai a halin yanzu da sunan tsakaurin bil'adama. Har yanzu ana sayan mutane don bautar da su a wurare daban-daban, hatta madan yanka su a kuma sayar da gabobin jikinsu a kasashen Turai da kuma na nahiyar Asiya. Duniya ta san wannan na faruwa yanzu. In ba haka ba, me ke sa mutane tafiya daga kasar Libya, daga sassan Afirka zuwa Turai, zuwa Amurka da dai sauransu? Muna buƙatar tambayar me yasa suke ta tururuwa zuwa kasashen ketare, kuma me yake makomarsu? Mun san an sha samun wasu su a mace tige a motocin jigilar kayayyaki a kasashe daban-daban, kuma ta haka ne ake rage yawan bakaken fata da nahiyar Afirka. Ta haka ne kuma ake ragewa Afirka karfi a fannonin tattalin arziki da siyasa da kuma shugabanci. Yanzu ina mai tabbatar maka cewa adadin 'yan Afirka bakaken fata da aka rasa a garin bautar da su ya manin Canada. Dalili kuwa shine kasashen da suka ci gaba ba sa samun bunƙasa tattalin arzikinsu da sauki kamar da. Yanzu sun nemo hanyoyin buɗe gonaki da masana'antun fasaha da ba za su bankada 'yan kasashen su ga illolin da na iya cutar da su daga waɗannan sana'antu. Shi yasa suke tarban bakake daga ketare don ƙara yi musu lahani. Dr. Onuha ya ƙara da cewa, banda keɓe rana don tunawa da cinikin bayi da haramta shi, ya kamata Majalisar Dinkin Duniya ta tashi tsaye ta yaƙi batun fasakwaurin bil'adama, saboda shi ne sabon sunan da aka lakabawa cinikin bayi da bautarwa. Shi ma Dr. Joseph Chukwu, wani malamin tarihi, ya yi takaitaccen ƙari a kan yadda cinikin bayi ya shafi nahiyar Afirka da baƙaƙen fata shekaru aru-arun da suka gabata.
Slave trade affected the black man in so many negative ways.
Ya ce cinikin bayi ya shafi baƙin fata a hanyoyi da dama da ke da matukar muni. Ya janyo raguwar yawan jama'ar Afirka. A haƙiƙanin gaskiya, shi ne al'amari mafi muni da ya taɓa faruwa da al'ummar Afirka. Wannan ya kai ga ɗauke maza da mata da ke garin, hatta ma yara. Wannan ma ya ƙara nakasa wasu fannonin rayuwar al'ummar Afirka. A fannin harkokin tattalin arzikin nahiyar, cinikin bayi ya kasance babbar barazana gare ta. Ba don haka ba, da kuwa matasan Afirka sun inganta fasahar mu fiye da ta Turawa. Bayanai daga littattafan tarihi daban-daban sun yi ittifakin cewa an bautar da 'yan Afirka fiye da 3.5 million a ƙasar Brazil kadai, yayin da aka wuce da wasu baƙaƙen fata sama da wannan adadin Amurka da nahiyar Turai. Yanzu dai an rasa kirge a adadin 'yan Najeriya da aka sayar don bautarwa a ƙasar Libya da wasu ƙasashen duniya, saboda yayin da ana dawo da wasu gida, wasu kuma sai ficewa ake da su zuwa sassa daban-daban na duniya. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
To sai kuma batun maida shugabancin gwamnati da na shugaban kasa wa'adi mulki daya na tsawon shekaru 6 maimakon wa'adi biyu na tsawon shekaru 4 kamar yadda mataimakin shugaban majalisar dattijan Najeriya Ike Ikweremadu ya shawarta. Ga rahoton da wakilin Murtala Faruk Sanyi ya hada mana kan wannan shawarar.
Mataimakin shugaban majalisar dattijai Ike Ikweremadu ya bada misali da wasu kasashen Latin America da cikin shekarun 1970 suka fuskanci irin kalubalen demokradiya da Najeriya take ciki a halin yanzu, lamarin da yasa suka rungumi tsarin wa'adin mulki daya har ya zuwa lokacin da tsarin suna demokradiya ya bunƙasa. A ganin Ikweremadu, har yanzu demokradiyyar Najeriya jaririya ce, a don haka lokaci bai yi ba na tsarin wa'adin mulki biyu ga shugaban ƙasa da gwamnati kamar yadda ake yi a halin yanzu, wanda yake shine ke kawo zafafar al'amuran siyasa da kuma mai da hankali kacho kam ga neman tazarci a maimakon yi wa jama'a aiki. Akan haka ya bayyana ra'ayin cewa kamata yayi Najeriya ta koma a tsarin wa'adin mulki daya na tsawon shekaru 6, koda kuwa na wani lokaci ne kafin demokradiyyar kasar ta girma. To sai dai a ra'ayin mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Professor Dullu Muhammad Bada, ba anan ne matsalar take ba.
Matsalar ba na tsarin da muke bi bane, kuma matsalar ba ita ce na wa'adi na biyu ba. Babban matsala da muke fama da ita tace shugabancin namu na 'yan siyasa namu. Shugabanni mu idan an zabe su da suna fahimta cewa ai ƙasa ce za su wa aiki, za su hidima ne ga waɗanda suka zabe su, sun san da cewa wani hakki ne aka dora musu kuma wajibi ne su saukar da shi da babu fitina. Amma a koyaushe in ya kasance mukami yana tare da dukiya ta ƙasa, wadda hankalin su na ga me za su samu da su da ƴan uwansu da abokanin su, to tsoro zai zo musu cewa idan wannan mulki ya kuce musu to me zai faru. Don haka koda shekara 6 an kasa, in dai wannan tunani bai sauya ba na shugabannin mu na siyasa, aikin banza ne.
Ibrahim Salihu Isa wani dan jarida ne a jihar Sokoto, kuma yana ganin cewa tunanin na mataimakin shugaban majalisar dattawa yana kan hanya.
Koda za a zabi mutun bisa karagan mulki, sai ya shekara daya yana dube-duben yaya al'amarin gwamnatin yake, kahim ya gano bakin zaren yadda za a yi ma ya iya tafiyar da gwamnatin sa. Saboda haka shekara ta biyu ta uku nan ne zai dan yi ma mutane aiki, shekara ta hudu za a shiga kuma sai ya sake komawa dube-duben yaya za a yi ya sake zuwa karo na biyu. Saboda haka idan aka yi wannan tsarin na shekara 6, to akalla ko ba a yi ba mutane za su samu shekara 4 chip ana yi musu aiki.
Shi kuwa masanin shari'a Barista Mu'azu Liman Yabo ya bayyana fa'ida ko akasin haka.
Idan saboda ganin cewa a samu kauda fitinoni na sake zaben shi wanda ke bisa gadon mulki, kuma tsadar zabe da kuma rigingimun da ka iya tasowa, to har yanzu ai bata kare ba. Domin idan ka kauda fitinar sake ba mutum wanda ke kujera mulki dama ya sake tsayawa, fitinar wanda zai gade shi shima ita kanta ba bambanci gare ta ba ga fitinar sake zaben shi.
A can baya dai an taba bijiro da wannan zance a lokacin yunkurin gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya daga shekara ta 2011 zuwa 2015, to amma kuma lamarin bai sami karbuwa ba ga akasarin 'yan Najeriya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida Murtala, batun kuma za mu so mu ji rayuwarku kenan a kai yau.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla kai tsaye muna tare da mai ra'ayi na farko a jihar Nasarawa, ke bisa layi.
To alhamdulillah malama Gires, kina tare da Garba Sale likitan radio na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa.
To malam Garba Sale, barka da warhaka, me ya kake ganin wannan shawara?
To gaskiya ni da shawaran da na gani a wannan zaben da muke wa ainihin gwamnatin mu na shekara 4 kuma a maimaita 4, to ina ga da haka zai fita cewa domin idan yayi shekara 4 bai mana ba muna iya canja shi, in kuma yayi shekara 4 daidai sai mu sake mayar da shi. Ni dai a gani na ana wa ra'ayin ya dace a basu shekara hurhudun nan in kai na gari don kanka mun baka yi na gari ba to kuri'a mu makamin mu
amma a gurguje to me magana na gaba a jihar Kaduna kana gani wannan shawara da shi Malam Garba ya bayar layin ya tsinke na cewan kuri'ar talaka yancin shi bisa ga tarihin Najeriya dai in aka yi zaben nan shekaru hudun nan sai an saki maimaita shekaru hudu domin galibi ana zargin cewan waɗanda suke bisa mulki suna amfani da matsayin sa bisa mulki a aringizin kurdu'u wace bisa layi
sunana ya wuce ne madaci karamar hukumar Karu jihar Kaduna tarayyar Najeriya
wato ya kake gani wannan batu
wato ni ma ina tare da shi mataimakin shugaban majalisar dattijai game da wannan ra'ayi nasa saboda in kin fahimci inda shugabanci ke tafiya a Najeriya ba za ki taba jin magana kabilanci ya taso ba da saurare ke so to sai lokacin zabe ya kunno kai lokacin nan ne zaki ga wannan al'amura an fa assasa shi ba zaki ga kaka kashe ba sai lokacin zabe ya kunno kai da saurare ke so yanzu mu irin bala'in da yake faruwa wanda yake jibi da wannan siyasan gashi yara anan kauyuka ana bi ana yayin kasa ana cece sassan jikin su to muna kira duk Allah daga wani ta kawo muna dauki nagode Allah ya sa tashi lafiya
wato madalla mun gode to bari mu koma jihar Gombe wake bisa layi a Gombe wake bisa layi a Gombe
kina magana da Alhaji Malam Gari Marke
to Alhaji Malam Gari ka ji shawarwari waɗannan bayan Allah guda biyu da suka bambanta kai ko ina naka ra'ayi
ni ra'ayina ba gaskiya wannan maudu'i da kuke tattauna kai gaskiya shawari na ni kan ya kamata dai ai na shekara hudu na shafi
shekara hurhudu wa adibi kamar yadda ake yanzu
wa adibi sosai ma ina ga shi ya ci tsari ne kyau
bisa ina hujjarka
hujjata shi ne wanda idan yi shekara hudu in bai mana ba sai mu sauya shi
amma sauyin nan yakan yi kuwa Alhaji kana ganin wannan
insha Allah yana yiwuwa yanzu tun da ma yanzu an kawo mana abun zabe wanda kajirida wanda yake taimaka nan
to amma kuma wadansu suna gani kamar wannan akwai kuma wadansu da suke gani kamar wannan kajiridan kuma ma yana taimakawa wajen magudin zabe kana ganin haka ne ko kuma
gaskiya wannan zabe da aka yi na wanda ya wuce nan gaskiya wannan kajiridan gaskiya taimaka gaskiya mutum gaske
to madalla to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin
Masha Allah
to mun gode kwarai da gaske a tashi lafiya to mun gode to wake bisa layi har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kamar yadda muka bayyana yau muna so mu ji ra'ayinku ne kan wannan shawara da ake batu cewan ko a maida wa'adin mulki shekaru shida a maimakon bibiyu to Gombe wake bisa layi har yanzu muna Gombe wake bisa layi
kina magana da Haruna Garba kan daki ne ta sharhina ya multiple local government in what
wato Malam Haruna kai ko ya kake ganin lamarin
abunda ya kamata ayi kana hurudin shi ya kamata ayi kamar me magana da dazu wanda yake magana guri akan
to sai dai Malam Haruna sai kai mana hakuri dai naka ya tsinke to Zamfara bari mu garza ya Zamfara wake bisa layi a Zamfara
sai Malam Barau ne da Kwatarkwashi
to Malam Barau barka da warhaka
barka da ai
ya Kwatarkwashin
Kwatarkwashi alhamdulillah ga gari nan mai dutse
ha ba wa ga Kwatarkwashi gari mai dutse to Malam Barau kai ya kake ganin wannan batu
gaskiya wannan batu ko ni ina goyen bayan wannan shekaru hudu da aka ce ayi idan aka yi su da muka ga wanda muka zaba din nan yayi mu tsira abubuwan da muke so to kaga ya ba mu ɗan masaniya cewa to mu ci gaba da zaben shi idan kuma bai yi mu abin da muke so ba sai kuma mu canza shi mu dauko wani mai nagari mu dauka mu
to amma fi sabilillahi Malam Barau wannan bisa ga tarihin zabukan ba Najeriya ba kasashen nahiyar Afirka baki daya canza wanda yake bisa mulki abu ne mai sauki ga talaka
ai abin da yake faruwa yanzu kan mutane ya waye sosai sun gane cewa ana iya yin tsaye a zaɓi wanda ake so ko da yana kan bisa mulki a kare shi ai Najeriya gashi nan an kada waɗanda suke kan mulki ɗin da yawa kuma sun haɗu kuma sun haƙura a haka ɗin
yawa to bari kuma mu tafi Kaduna wake bisa layi a Kaduna
Antigras barka da dare
barka ka dai
Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rekoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya kuma shugaba na masu kiran gidan rediyon BOA na Najeriya.
To madalla. Shugaba to kai shugaba.
Kaba na gode. Yawa ina ji shi kina ji na?
Eh kai dai baka da wa'adi tunda dai shugaban masu kira ne na rediyo kuma wannan gidan rediyon na nan dindindin.
Eh gaskiya da tunda aka yi zabe kuma aka Allah ya sa muka ci zaben nan kuma insha Allah muna nan tare da ku insha Allah.
Eh wato
wata rana har gidan rediyon America ma muna nan zuwa da yardar Allah.
To Allah ya kawo ka to me ina naka ra'ayin game da wannan batu?
To ka gane ko wannan magana wa'adin da ake magana na shekara 6 nan da ake magana wannan labari ne kawai ake so a kawo shi. Ai zan muci misali kin ga a jihar Kano a lokacin da tsohon gwamnati jihar Kano Injiniya Rabi Muzakonko sai na kan gwamnati aka kare shi aka zaɓa Malam Ibrahim Shekarau dan haka ni abin da nake dubawa a bar shi a shekara hudun nan idan aka ce shekara 6 ko dinin na hawo mulki aka bani iya shekara 6 nan duk abin da nake zan kwakuna ko kuma zan tebe san gaba da su amma idan aka ce shekara hudun nan ina da niyyar ƙara gaba idan ban yi abin kirki ba al'umma ba su zabe ni ba dan haka gaskiya mu dai a namu an dani dai a nawa ra'ayi a kana wannan shekara hudun wa'adi idan ka kai shekara hudu kai abin alkhairi ya ƙara zaɓanka idan baka abin alkhairi ba a tukuɗe ka ƙara zaɓan wani karshe ne muke fatan alkhairi
to alkhairi
barka da sallah gaba ɗayan ku gaba
ta lafiya barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya alkhairi ya gaishe ka to bari mu koma binnin tarayya Abuja wace bisalaya Abuja
dan grace barka da aiki
barka ka dai wane ne nawa birnin tarayya
sunana Comrade Bashir Muhammad member kungiyar muryar ma'abota kafar yaɗa labarai ci gaban kasa
to madalli comrade ma'abucin mu to kai ya kace ganin wannan lamari kai da kake fada mulki
to madan giras ina ganin cewar hanyar sata za a buɗa musu kenan na shekara 6 tunda ya san idan an zabe shi shekara 6 ba zai sake dawowa kan kujerar mulkin nan ba sace-sace da wasu almandahana na filaye da kuɗaɗe ina ganin cewa za ta tattara a wannan gwamnatin da za a juya kenan.
To comrade kana cewa kake a cikin shekaru takwas ɗin nan shi dai wannan shekaru takwas yana sawa ba a sata kenan a ciki za a iya ɗaukar shekaru takwas a gama mulki a miƙa salin alin ba wani abin nan rubutuki da dukiyar talakawa kenan. To madalla layin naka ya tsinke kuma inda zamu ja aya kenan yau sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana kasancewa gobe Juma'a rana ce ta kofa bude. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Shugaban kasar Liberia George Weah na fuskantar suka daga wasu da ke adawa da shirinsa na karrama tsohon mai horar da ɗan wasan kungiyar Arsenal ta Ingila Arsene Wenger da lambar yabo mafi daraja ta kasar ta Liberia. Weah wanda ya dare shugabancin kasar a shekarar bara na shirin karrama Arsene Wenger da wani tsohon kocin kasar Faransa Claude Leroy da lambar yabon Liberia mafi girma ne a gobe Juma'a. Sai dai ɗaya daga cikin masu adawa da shugaban na Liberia Darius Dillon ya ce bai kamata waya ya yi amfani da lambar yabon kasar ta Liberia mafi daraja ba wajen girmama waɗanda suka bashi gudunmuwa a rayuwarsa shi kaɗai. Wenger da Claude Leroy dai sun taka muhimmiyar rawa a nasarar da George Weah ya samu a fagen ƙwallon ƙafa. Wata kotu a Brooklyn da ke kasar Amurka ta zartar da hukuncin ɗaurin shekaru hudu ga tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na kasar Brazil Jose Maria Marin bisa samun sa da laifin cin hanci da rashawa. Marin ɗan shekaru 86 na daga cikin wasu manyan jami'an hukumar FIFA guda 7 da jami'an tsaro suka kama a wani otel da ke birnin Zurich na kasar Switzerland cikin watan Mayu shekara ta 2015. An ɗaure Jose Maria Marin ne bayan samun sa da laifin karɓar rashawa daga wasu kamfanonin tallata wasanni domin ba su damar haska muhimman wasanni a matakin nahiya ko kuma duniya kamar gasar cin kofin ƙasashen kudancin Amurka wato Copa America. Bayan ɗaure shekaru hudu kotun ta kuma ɗora masa biyan tara $1,200,000 da kuma ba shi umarnin miƙa mata $3,000,000 da kusan rabi na tsabar kuɗi ko kuma kadarar da ya mallaka ba bisa ka'ida ba. Wannan hukunci dai ɓangare ne na gagarumin binciken da aka kaddamar da shi ƙarƙashin jagorancin Amurka dangane da zarge-zargen aikata almundahana ko cin hanci da rashawa hukumar FIFA sa'ad da Sepp Blatter yake jagorantar ta. kungiyar ƴan wasan kullun kafa da ke buga gasar La Liga ta kasar Spain sun janye aniyar su ta shiga yajin aiki saboda adawar da suke yi da sabon shirin fafata wasannin gasar ta La Liga a kasar Amurka. Kungiyar ta yanke shawarar janye yajin aikin ne bayan taron ta wanda ta gudanar wanda ya sami halartar wasu daga cikin manyan ƴan wasan kungiyoyin da ke buga gasar ta La Liga musamman captain da kuma mataimakan su. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Wannan sanarwa ce daga gwamnatin Amurka. Abdulrauf Ben Habib Jidai, wani mutum ne da ya tsere ake kuma neman sa akan zargin shirya kitsa kai harin ta'addanci a kasar Canada ko Amurka. Shi dai Jidai dan asalin kasar Canada ne amma haifaffen Tunisia. An haife shi ne a shekarar 1995. Yana da tsawon santimita 183 da nauyi akalla kilogram 75. Gashin kansa da idanuwansa bakake ne, yana da tabo a goshinsa. An kuma san shi da wasu sunaye kamar Al-Faruq Al-Tunisi, Abdulrauf Al-Habib bin Yusuf Al-Jidda da kuma Rauf Jidai. Jidai yayi hijira zuwa Canada a shekarar 1991. Ya karanta fannin nazarin halicce-halicce a Jami'ar Montreal. Ya kuma Afghanistan a shekarar 1999 inda ya samu horo da kwarewa daga tsohuwar gwamnatin Taliban. Ya taba rubuta wasikar cewa zai kashe kansa dan zama shahidi. Ya kuma fito cikin wani sanannen faifan bidiyon shahidai wanda aka samu a gidan shugaban kungiyar ta'addancin nan ta Al-Qaida a shekarar 2001. Ya koma Canada a shekarar 2001 inda ya rinka mu'amala da wasu masu tsatsauran ra'ayin addini da yin jihadi. Ya bar Canada amma mahukunta sun ce suna da damuwar cewa zai iya komawa can ko Amurka dan shirya ko kuma shiga cikin harin ta'addanci a kasashen. Shirin bada takwici na Amurka na tayin bada takwicin kudin dala miliyan 5 ga duk wanda zai bada bayanin da zai kai a kama Jidai ko kuma a hukunta shi. Kasar Amurka tana bada tabbacin duk rahoton da aka bata za ta yi bincike akan shi kuma za a boye sunayen waɗanda suka bada rahoton. Idan ta kama kasar Amurka a shirye take ta canza waɗanda suka bada rahoton wajen zama. Idan kana da wata masaniya akan wannan mutumin ka tuntubi ofishin tsaron da ke ofishin jakadancin Amurka na kusa da kai ko kuma a wannan shafin na yanar gizo na www.rewardsforjustice.net ko kuma adireshin email na @rewardsforjustice.net a Amurka ko akan layin waya na alamar tarawa 1-800-877-3927. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Safinatu Sodangi ta fasara ta kuma karanto kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya fito fili yana magana kan yuwuwar tsige shi daga mukamin shi. Yace idan har aka tsige ni ina ganin kasuwar Amurka za ta samu karyewar tattalin arziki. A yayin da kafar talabijin din Fox News ke tattaunawa da shi a fadar White House a safiyar yau Alhamis. Mutane biyu sun rasa rayukansu, kana ɗaya ya samu mummunan rauni a wani hari da aka yi amfani da wuka a yau Alhamis a wajen garin birnin Paris. Lamarin ya auku ne a Chapas da ke wajen garin na Paris wanda ke yammacin babban birnin Faransa, inda a cewar wani ma'aikacin ƙaramar hukuma 'yan sanda suka samu nasarar kashe wanda ya kai harin. Wasu sabbin ƙudurin harajin ramuwar gayya da Amurka da China suka ɗora a kan kayayyakin junansu sun fara aiki a yau Alhamis. Amurka ta bayyana a farkon watan nan cewa za ta ɗora harajin kaso 25 cikin 100 kan kayan China wanda kuɗinsu ya kai dalar Amurka biliyan 16, bayan kaso 25 inda ta ɗora a fari kan kayan China wanda kuɗinsu ya kai dalar Amurka biliyan 34. Afirka ta Kudu na zargin shugaban Amurka Donald Trump da ingiza bambancin launin fata a bayanin da ya yi a shafinsa na Twitter na cewa ana kwacewa fararen fata gonakinsu tare da kashe su.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai kuma gobe idan mai komai mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da lafiya uwar jiki na Jummai Ali. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Helen Usman da ke nan jihar Maryland da danginta duka domin rasuwar babban iyayensu Victoria Musa Liu wadda ta rasu yau a Lagos bayan gajeriyar jinya. Allah bada jimirin rashi kuma ya kyautata namu ƙarshen. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen namu wuni da kwana a wayoyinku na salula dandalin BOA ko kuma muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin
Hafsat ɗan mai tsoro
da ta taya na gabatar da shirin da Malama Julie da ta da shiri da Bada Umarni da ma injiniyan mu na yau Dan Crofton Alheri ke muku fata alheri ku wuni la ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sa wannan lafiya ko Hafsat
haka
da Alheri.